Naam. As-safaru nabiyyu darsi na 46 lahibun shine bakin wuta ko zafin wuta ko kunan wuta duka dai lahibi bakin wuta zafin wuta kunan wuta lahib kun gani akwai lahaban bakin wuta shi ma suke lahaban kuma mai kishirwa da zai dauka lahaban afish daga fi'ilin lahiba lahaban mina afwan ga kalman nan da nake nema da zuwa tasha ta mota almashahir shine mahanguga jam'in mashhad mashhad mahanga inda zaka kalla ga shi kana hangowa kana kallo bugaz hanya wacce take tsakankanin duwatsu hanyar ruwa wanda yake tsakankanin duwatsu shine bugaz burkan shine burkano dutse mai aman wuta fi nihayati sabi'ati usini hatta sa'ati rabi'a a karken karfe 4 ne ba'da zuhur bayan azhar kamata safinatu sai jirginin nan ta tashi wa kharajat min miyahi bursa'id sai ta fita daga tashan bursa'id wajarat fil bahri thalathata ayamin sai gudu ta gudana ta cikin teku har tsawon kwanaki uku hatta dakhalat laylan ila bugaz ila bu laylan bugazan har sai ta shiga cikin wani hanya cikin dare bayin Italiya wanda ke tsakankanin Italiya wa jazirar Sikiliya da kuma tsibirin Sikiliya jazira shine tsibiri walamma kharajat as-safinatu min al-bugaz bayan wannan jirgin ta fita daga bugaz ra'a Khalid min budin lahiban sai Khalid ya hango wani bakin wuta tun daga nesa aziman mai girma watan ya hango wani harshen wuta tun daga nesa aziman mai girma wadukhanan da hayaki kafirin mai yawa alal janib al-aysar bisa ga gefen dama zanna annahuma min hariqin sai ya dauka cewa tabbas lalle wannan mutum da yake gani asali daga wani gobara ne fitilkal bilad a wannan garuruwan wato wani gobara ne ke faruwa walakin na abahu akhbarahu anna al-lahiba sai dai baban shi ba shi labari cewa ai wannan bakin mutum wadukhan da kuma hayakin da yake gani sa idan suna hawa sama min burkan Istanbul daga dutsen aman wuta ne wanda yake yakin Istanbul fi jaziratin sagiratin a wani tsibiri a wani tsibiri karami bismihi wanda ake kiran shi da sunan sa Istanbul din ko jazirar Istanbul wa ma zalika safinatu sa'idatan jirgin ruwan nan ba ta bushe ba tana tace gudanan to akan jirgin ruwa hatta rasat hasil tabbatu rasat bi ma'ana sabatat fi mina'i nabli a tashan nabli fa shara qadir sha'a min al-fawakih al-yamiyya sai Khalid ya sayi kayan marmari a danyen kayan marmari a wannan gurin walam yanzil fil barri bi sukukan tuduba wa ba'da sa'atin qalila bayan wani lokaci bayan wadansu awoyi yan kadan saratu safinatu saniyatan sai jigiro nan ta cigaba da tafiya mudda yawmai na tsawon kwanaki biyu wa nisfin darabi ila an dakhalat marfa marsiliya zuwa ga tashan ko kuma madukusa ko kuma gurin da jirage ke tsayuwa a nan marsiliya fa nazala khalidin sai Khalid ya sauko wa abuhu da babansa wa rikabil qitar suka hawo jirgi ila Paris zuwa ga Paris din wa tunda ba su da fasu kuma karmin babu larabi ya bace wa akaza yakhrujani kullu yawmin sai suka shiga fitowa kullun akaza anan ay shari'a shar'a wa tafika ba yana da ma'anar akaza dauka bane na hannu sai suka shiga fitowa wato sai suka rinka fitowa kullun li shahida mashahidal jamila domin su ga mahanguga masu kyau summa ada ba da shahare ne sai suka dawo bayan watanni biyu wato wannan educational trip kenan tafiyan karo ilimi alkitabu fa'idatuha darasi na gaba karnuka jami'in kalbu ba kilab wa fa'idatuha da amfanin su bayatin shine sana'a bai'a ma bai'atuka me sana'arka istaqarra ya tabbatu al amanatu amana kirasa shine aikin gadi daga ne aka samu haris al ikdam kun ga dukkan mun cikin nuna ma'aunin fi'ala to sana'a kenan fa sina'a sina'a da kasra ne kuma sabu da karka ce sana'atu ma sana'atuka aza khata lugu sai dai ma sina'atuka domin kalman yadullu alal khirfa ina nuni akan sana'a to ba cewa sana'a sai dai sina'a kaman hidasa kaman filaha numa filaha kaman hirafa gadi al-iqdam kama cewa ad-difa kariya kariya shine difa al-muru'a mutuntaka adha al-adha sai kan daki al-adha lokacin hansi al-adha lokacin sallar layya ikan daya dauka musamman idan ya zanto da ma'arifa adha ya shiga lokacin hansi da Abdul Ghaffar sahibu Isma'il Abdul Ghaffar ya kira abokin shi mai suna Isma'il liyaqdi ma'ahu yawmaini dan su dake kwanaki guda biyu min musahamati Eid al-Adha a lokacin idan sallar layya fi bai'ati abihi a cikin gona na baban shi nan kuma gona ne zai adin ta kan zo da ma'anan sana'a ma bai'atuka ta kan zo kuma da ma'anan gona fi qaryatin min zawahir al-madina a cikin wata ƙarya daga cikin daga bayan gari zawahir jam'in zahir ko daga cikin na wata alƙarya dake a bayan garin wata alƙarya kun ga zai'a bi mana al-ardul mugall mugilla al-zai'a al-amalun nafi wa aiki mai amfani kaman kasuwanci kaman sana'a da sauransu jami'in bai'a ziya gona ma haka duka yana dauka na'am ina ne zawahirul madina baladil ladhi bihi almadrasa wanda yake akwai makaranta a can fa ajaba sahibu sai abokin shi amsa da'watuhu gayyatansa da yi wa safara bil kitabi sai suka tafi a jirgin kasa hatta wasala ila dai'a har sai da suka shiga wannan gona ba da ne su sa bayan awa da bayan rabin awa ya wuce wallan mustaqarra bayan sun tabbatu a gonan aka za ya tufani sai suka shiga kai komo fil qarya a cikin garin kaga aka za nan ma kai komo abin nan shiga fara yin abu wa kana zalika badal gurubi hakan kuwa ya kasance ne bayan faduwar rana falahada isma'il kilaban can sai isma'il ya kula da karnuka kafira masu yawa aina ma sa da din da take fa sa'ala sahibahu min sababi kafirtil kilabi fi qaryatihim sai ya tambayi Khalid dalilin yawaituwan karnuka a garin su a ƙaryar su fa jaba Abdul Ghaffar kai sai ya tambayi Abdul Ghaffar sai Abdul Ghaffar ya amsa masa inna hadha shay'un ammun yace a ai wannan abu ne wanda yake ga magari fil qura a cikin ƙauyuka li'anna al-kilaba saboda karnuka muttasifatun bil amana su sun sifatu da kiyaye amana walidhalika yukalu ilaiha amru hirasatil hukuli dan haka ne ake jingina musu al'amarin gadin gonaki wal manazil da gidaje bilili da dare wal muhafazati ala al mashiya da kuma kiyaye tumakai wal ganami dabbobi kai wal ganami da tinkiya fil nahari a cikin yini walidha yaqtani hal fallahu dan haka ne manomi yake tanadin ta wa yuqaddiru hakumina girmamata wato yake tanadin karnuka ya neme shi tun yana karami kaga har ya girma tun yana fafi jaru har sai kaga shi ya girma wa yukaddiru ha kuma yakan girma mata yukaddiru kadara ha kan girma matsayinta kama ya fa'alu sayyadu kaman yanda mahalbi ke yi ko musunci ko kuma mai farauta yake yi allazi yastaqdimu ha fi sayyadu wanda yake amfani da ita a lokacin farauta at-ta'iru walla banat sun su da yara muhayya shine wajen kunya haka abin gaisuwa kuma still abin abin gaisuwa hadir suna ne tusdi shine kana bayarwa azina ya bada izini nar'a muna yin kiyo aqsa guri mafi nisa istauda'a shine ya bada ajiya istauda'atuka أريد أن أستودعك أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه يشفينا والكروة الراحل شيني ميتفيا دكا رحيل الراحل متفي ميتفيا ومتفي جليل شيني ميجرما عليم شيني أولا أبن لكدا إلا إكيد شيو إكيد للورة تاردش آيب ميكومو ونكي ميدود الأمرسة abai ubu iyaban al'awaqibu shine jami'in aqibatu aqiba albanatu amma to suka rera musu suwaka suka ce ayyu hatta'iru ahla muhayyaka wa sahla fukta kullat tayr shakla innahu dhakal hadil dannina wa qara alaina khabaran min walidina tusdi ma'rufan ilaina إننا نرى الجميل أيها الطائر يا كون نسوسو أهلا مرحبا لي محياك وطن كي أبين غيدا واني وسهلا وطن كازو بري وكون سنشي أهلا وسهلا جئت مكانا سهلا واتيت جئت أهلا واتيت مكانا سهلا أقول مكانا وجل يرامي شزي jita makanan sahlan ma'ana kenan ba wa atita jita ahlan wa atita makanan sahlan ma'ana shi kenan kudubi wannan kafin na lirabi din nan me wai me me abun nan miftahul irab eh za ku lirabi shi fukta kullat tayr shakalan kafi kowani tsuntsu ka wuce kowani tsuntsu wajen kyau innahu dhakal hadil wannan shine tsuntsu mai da ake ce mishi hadil gannina karira mana waka wa qara alaina ka karanta mana khabaran wani labari min walidina daga iyayenmu wana tusdi ma'rufan ilaina kai kyautata mana wato ka aikata wani abun alheri zuwa gare mu innana nara aljamil mu muna kiyaye abubuwan mu ababe ne masu kyau sai sai tsuntsun shi kuma yace ummu kunna staudaatni shawqaha iz wajja'atni wa kitaban hammalatni qawluhu yashfi al-alim innani an kunna zahib wa ila al-awqani aib aib rajiyan husn al-awaqib min ladun rabbin jalil ummu kunna sauda'atni ai uwanku iyayenku mata sune suka bani ijiya shaukan shauka hawansu wani begina su id wadda'atni lokacin suka bani ijiya watan iyayenku sune suka bani ijiya a yayin da suka bani ijiya na wani shauki bigi wa kitaban da wani littafi hammalatni ko qauluhu wanda maganar da ke cikin sa ya sanya ni yashil alil wanda ke warkar da mara lafiya innani an kunna zalim ni fa mai tafiya ne gabarinku wa ila wa aibun ila al-awtani ni kuma zan koma zuwa ga ƙasa autan jami'i ne na alwatan country rajiyan husan alawaqib ina mai fatan kyakkyawan karki awaqib jami'i ne na aqib milad rabbi jalil da ko ubangiji mai girma Allah kenan albanatu sai mata suka ce ayyuhar rahilu anna laka khairu shukri minna ya kai mi wannan mai tafiya ya bar mu laka khairu shukri minna kana da godiya muku alheri da gare mu sir ila al-awtani inna ka tabzu garuwa lalle mu kada azinna bir rakid mun bada izinin tafiya mun baka izinin tafiya akari ya khairul hamami ummana minna salam akari assalamu minna akari ummana salama minna ya khairul hamam kun ga akari ini akara ayyukuri o akari shine sai yayi dalil alhamza yi akari ka karanta ma iyayen mu an sallama daga gare mu ya khairul hamam ya kai fiyayen tsuntsu zaka aka sama yura mu wannan shine matukan abin da ake bukata wabihi tammal jamil kuma shine abu mai kyau yake cika na baitin na innani an kunna zahib wa ila al awtani ayib ayib wa ila al awtani ayibun wa ila al awtani ayibun na eh mana su sai kwa su sai kwa insha Allah subhanahu wa ta'ala subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.